bar mu mun sake hakan dan wane ya hukunta sani a yanzu kai ya waye
soyayya
mai rike sirrin cikin mama boye ga ne gaki
bina kai yoru ko na baka karfi kyauta ka farbi ya mutun dake ta kalaman ji ta ji ta tamari ne soyayya kauna usani kuma ku gane kuma mu sake hannun Allah ne ya kuma ta asayan ma an riga an gane
soyayya kauna
har a ji kan mu dan ya
kyautar da kin kamin na kote kin yi kyauta kike niki da daure ban soyayya mai nagarta araba mun na fadi a kiyaye Allahu ne ya ba mai kunya ko aka sani cikin alkarya ga ni gaki da kauna muni am salata abinda na rike na ce kai na na baki kyauta
tamari ne so da kauna usani kuma ku gane kuma mu sake hannun Allah ne ya kuma
ta mai zazzabi jiki na ki tausa
so da kauna
in kin hakan hakan ban kosa
so da kauna
ba zan fadi na ce na fasa ga ni gaki